This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Niger. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Dalol ko kuma Niya. Akan kafa sadarwa ta internet. Ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirin mu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun bayyana cewa waɗanda suka warke daga cutar Ebola na tsawon lokaci suna iya baza ƙwayar cutar ta hanyar jima'i. A cikin wani rahoto da hukumar kare cuta da hana kamuwarta ta fitar jiya Juma'a ta bayyana cewa wata baiwar Allah ya shekaru 44 'yar ƙasar Liberia ta mutu bayan da ta sadu da wani ɗan taliki da ya warke daga wannan cutar jim kaɗan da saduwarsu. Ta kamu da ƙwayar cutar kuma ta mutu bayan sati guda. Sai dai masana kimiyya da farko sun ce ƙwayar cutar tana iya ci gaba da zama jikin wanda ya warke har na bayan watanni uku kafin ta fita gaba ɗaya. Suka ce sai dai hakikancin hakan na da wahala, abin da ya sa ba za a iya tsabbace wanda ya kamu da cutar ba, wanda ya warke daga cutar ba. Jami'an cibiyar kare cututtuka suka ce suna ba da shawara da kar wanda ya warke daga wannan cutar ya rika jima'i ba tare da abin kariya ba. Suka ce yanzu haka sun fara gudanar da bincike domin gano shin har tsawon wani lokaci ne ƙwayoyin cutar ke fita jikin jinin mutumin da ya warke daga wannan cutar, walau namiji ko mace. Yanzu haka dai an bayyana cewa ƙasar Liberia ba ta cikin ƙasashe masu haɗarin wannan cutar, wanda kila ma a rana wata yau a bayyana ta da ƙasar da ba ta da wannan cutar gaba ɗayansa. 'Yan jarida su 220 ne daga sassan duniya daban-daban aka kulle sakamakon labarai ko rahotanni da suka bayar, wanda haka kuma bai wa gwamnatin ƙasashensu daɗi ba. Ire-iren waɗannan labaran da ke nasaba da cin hanci da rashawa, rigimar siyasa, zanga-zangan ruruta wutar demokuraɗiyya a ƙasashe daban-daban a ranar Lahadin nan ne aka gudanar da bikin 'yancin jarida ta duniya. Wata ƙungiya mai zaman kanta a nan Amurka ta fara bikin kare haƙƙin 'yan jarida kuma ta fara ne taron manema labarai tare da ƙaddamar da kamfen haƙƙin 'yan jarida inda duk suke cikin duniya musamman waɗanda ake tsare da su. Taken kamfen ɗin shi ne aiki kafaɗa da kafaɗa domin janyo hankalin shugabannin duniya game da wannan lamari da ba damar samar da bayanai a ko'ina a kuma koyaushe ba tare da takurawa ba. Ƙungiyar ta ce tana nema a saki mutane irin su Yusuf Ruzi Mardov ɗan ƙasar Uzbekistan, mai aiki a wata jaridar 'yan adawa na ƙasar wanda ake tsare da shi har na tsawon shekaru 15. Sai Ham Toti, marubuci game da harkokin tattalin arzikin ƙasa ɗan ƙasar China. Sai kuma editan mujallar Switzerland Beki Madu Makubu. Akwai Mahmud Abu Zaid, mai ɗaukar hoto ne ɗan ƙasar Masar. Sauran ko sun haɗa da Top Horn ɗan ƙasar Vietnam da Khadija Ismail 'yar ƙasar Azerbaijan da kuma Rayot Alemu, mai aiki a wata jarida na Habasha. Haka shi ma ɗan ƙasar Amurka nan da aka tsare na jaridar The Washington Post, yanzu haka an caje shi da laifin leƙen asiri ne. Ƙungiyar dai ta samar da wannan bayani ne domin kare haƙƙin 'yan jarida. Shugaban ƙungiyar Leija Savic, wadda ta kammala digiri na biyu a fannin aikin jarida, ta ce sau tari ana kama 'yan jarida kuma ana tursasa musu. Ta ce tana so ne jama'a su dubi wannan al'amari da idon basira kuma su yi wani abu a kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban mai gabatar da kara na garin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka ta bayyana 'yan sanda shida da laifin aikata ayyukan asha game da mutuwar ɗan talikin nan baƙar fata mai suna Freddie Gray. Alƙalin ta ce binciken likita ya tabbatar cewa an kashe ɗan talikin ne da ƙarfi da yaji. Babban alƙalin Maryland Marilyn Mosby ta faɗa jiya Juma'a cewa Gray ya mutu ne sakamakon samun mummunan rauni a wuya lokacin da 'yan sanda suka kama shi suke ƙoƙarin kai shi charge office a ranar 12 ga watan Afrilu. Alƙalin ta ce ba a ba shi damar ya yi amfani da madaurin kujerar mota ba salin da ake kokarin kai shi charge office kuma ba ba shi kulawar likita ba salin da ya bukaci hakan. Mashira ya ce hatta tsare shin da aka yi ya saba wa doka domin wukar da yake aka same shi da ita a lokacin da aka kama shi doka ba ta hana shi mallakar ta ba. Sakamakon wannan bayani da alkali ta bayar ya sa shugaba Barack Obama ya ce yayi kyau da yake yau gaskiya ta fito. Shugaban ya furta haka ne salin da ya bayyana sayin da alkali ta bayyana wannan kame yan sandan su shida da za a tuhuma da laifin tursasawa da tsarewa ta da azabtarwa duka ba bisa ka'ida ba. Yanzu haka dai yan sandan su shida suna tsare kuma za a tuhume su abin da ya haifar da murna a yankin na Baltimore duko da hana dokar fita. An ga mutane suna murna na tsare waɗannan yan sanda da za a tuhuma. Masu aikin ceto suna ci gaba da aikin su a Nepal wanda aka samu girgizan ƙasa da yanzu aka samu adadin mutanen da suka mutu ya kai 6,200. Duk da wannan adadin ana sa ran ƙara samun mutanen da suka mutu domin ko ana ci gaba da tono mutane cikin kurakuzan gine-ginen da suka zube tun a ranar 25 ga watan Afrilu. Sai dai kuma rayuwa da walwala na dawowa sannu a kan hankali musamman a babban birnin Kathmandu. Yanzu haka dai rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasuwa sun fara baza kayayyakin sayarwa yayin da wasu suka fara cire tantuna suna komawa gidajensu. Dama warin gawawwaki na ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu da yawa suka bar gidajen nasu amma lamarin ya fara sauki ainihin. A waje ɗaya kuma shugaban kula da aikin agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya Chief Valeria Amos ta ziyarci babban birnin ƙasar ta Nepal jiya Juma'a wanda wannan yana cikin ziyarar kwanaki uku da take yi domin ganewa idanunta yadda kayayyakin aikin jin ƙai ke isa ga mabukatarsu. Ta bayyana wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da neman taimako daga ƙasashen duniya kuma tana fata ƙasashe da dama za su amsa wannan kiran. Amos dai ta yi wannan roƙon ne a babban birnin ƙasar wato Kathmandu salin da take tare da kwamishinan aikin jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya Christos Talanis. Gwamnatin ƙasar dai tana baiwa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu $1,000 ga kowane mutum da ya mutu kana da $400 na yin jana'izan mamacin.
Labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bari ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed.
Mama sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani. Kamar kai ka zarce kowa shi Allah da yabba ka
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fata an waye gari lahiya.
Lahiya, lamalin iro.
To madalla yau zamu ci gaba da tattaunawar da muka faro a makon jiya da Andy Bature. Yau zai magana kan wata kunce wasu abubuwa da yake ganin cewa su ne suke addabar matasan mu. Wannan zamani da
ko'ina kuwa
na ko'ina wallahi amma dai musamman dai namu a arewacin Najeriya yayi magana babbar magana zan ce akan su zamu ji abubuwan da yake fada ta ina zamu faro Halima
ta santin kazar da kuka yi jiya juma'a
bismillah ina jin ki na karkada kunnuwa
yanzu dai gaishe gaishe
wani dai mu faro dai rikin jikin ce kana da labari
ku ne ai
Halima to barin fara da barin faro da mika sakon fata alheri ga dan uwanmu abokinmu yayanmu menene ma ba abin da bazan kira shi ba wato Alhaji Sani Muhammad wanda shine babban jami'in yada labarai a ofishin jakadancin Amurka dake Abuja a Najeriya tare da shi da iyalinsa musamman ma mai ɗakin sa Hajiya Ramatu muna taya su murna na auren diyarsu wato Samira Sani Muhammad wanda za a yi yau asabar din nan tare da Ibrahim Yahaya Doma a babban masallacin Juma'a na Bauchi da misalin karfe 11 na safiya Allah ubangiji ya sanya alheri kuma kamar yadda kike fada
mutakaraba
Alhaji Sani Muhammad kaji shawarar da Halima take bada Samira
har aljanna firdausi
Allah ubangiji ya sa Halima
amin summa amin
haka ne to in ci gaba da gaisa kon kyalenki
ci gaba
to shikenan tunda na faro da gaida dan uwana Alhaji Sani Muhammad barin ci gaban gaida kani na danci abokin wasan kasa Mpada miki sunan sa ne?
Kwa di sunan mo.
Nasa mo mwanda kike so ki pada. Nasa ichi maya na bochi ya je wajang wannan bikina awdang ita Samira dam.
Kumala Musa ni.
To Musa. Ibn
Muhammad.
Musa baba kwa tada kiche.
Anide ba abakina ba. Kaida ike hotu mwana. Nide ina chewa Musa Ibn Muhammad.
Ande mikiche Musa baba kwa tada watu. Watu ila muta dek alila ndao saishi. Se wanda sika saishi abakia aiki. Nekwa dao che miki Musa Ibn Muhammad. Yawa mare Musa baba kwata ta bata kala lafiya ga din mun gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Chindo na unguwar Karofin Madaki a Bauchi ko da fatan kana lafiya sai gaisuwa masu sauraron mu Abba Gana Abdulkadir Gure tare da Ahiju dan Fulani Laga Kayinji a jihar Niger Najeriya da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika sakon fata alheri ga ango da amarya Nasiru Isa baba da Amina Awal Halle wanda su ma yau ake daura auren su 11:30 na safiya na masallacin Murtala dake kan wato kusa da Zuro a kanan Dabo sai kuma Kamal Tijani da amaryarsa Zainab Yahuza wato wanda su ma yau ake auren su da karfe 11 na safiya a babban masallacin garin Zaki a jihar Bauchi wato duk 11:11
ne yake wannan sosai
muna mika dan bangaisuwa zuwa ga iyalan inspector Umar Musa chief security officer na senator Danjuma Goje muna taya shi dare da iyalan nasa murna auren Yesu Maryam Umar Musa wanda aka yi jiya Juma'a su kuma a tudun Wada Fantami dake Gombe sai gaisuwar Saidu Abbas dan Sadau tare da Alhaji Jamilu mutawallan sarkin kudin Bauchi tare da sarkin kasuwa Alhaji Tijani Baban Shadda da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar mai sauraron mu Usman Muktar dan Niger dake wato kasuwar bace a Kaduna birnin gwamnati da fatan kuna nan lafiya sai ƴan majalisar Abare Huce na Facebook irin su shugaba Ismail Bima mai Gombawa tare da Awalu garin Malam da Murtala Jibrin Sai Muhammad Haruna sai Abdullahi Yusuf Guruntun tare da Abubakar Rabi'u Yusuf sai Hayalaki da Adamu Abubakar sai Siraj Musa da Abu Ali Nazifi Zubairu Sodu Jalo juran kari Allah Ubangiji ya sa na faɗo wannan suna daidai sai Dauda Tela Baninge tare da Muhammad Kabir Mubi sai Abubakar Alhatu Abubakar tare da Dallami Hassan da Musbahu Suleiman sai Sambo Sha'aban da Habu Yellow Joss da Madi Sadiq sai Tijjani Kabir Gwale tare da Musa M Shehu Anema sai Idris Kara dukkanku da fatan kuna nan lafiya na manta ban gaida Ishaq Umar Bumbas ba dukkanku da fatan kuna nan lafiya
to tunda ka fara da fatan alheri ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulkadir Garu wanda shi ma a jiya juma'a aka darma arman diyar shi Halima Abdulkadir Garu tsakaninta da Bello Sule Galadima Garu an darma arman ne a babban masallacin juma'a na garin Garu a karamar hukumar Kabo da ke jihar Kano Allah ya bada zaman lahiya da kwanciyar hankali da zuriya daya ba kuma kamar yadda muke cewa mutakaraba ga wata gaisuwa zuwa ga DPO Husaini Gaidam Ayobe Najeriya da fatan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Babu Sulaiman Sunna TV a Gombe Najeriya sai wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Ibrahim Baji dan kasuwa a Difa kasar Jamhuriyar Niger ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Bawa a Iniram Maradi kasar Jamhuriyar Niger sai wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Ibrahim Dogo a Damaturu jihar Yobe ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Ibrahim Kalala shugaban matasa Hilani a jihar Kogi da fatan dukkuna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Galiyo dan Kamasho makerin sarakuna a birnin Yamai sai wata gaisuwa zuwa ga Malam Mamman mai yankan harce a garin Agi a kasar Jamhuriyar Niger da kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Sile Musa Dutse Malam Ibrahim wanda ya rubuto wasiƙa tsohon dan jarida ne wanda ya retire kuma ya rubuto wannan wasiƙa ce tun ranar 18 ga watan Fabrairu na wannan shekara sai jiya muka same ta wai ya rubuto ne yana neman izinin wato kafa club na masu sauraron wannan shiri na Hilal Abari ya huce a dutse ga Dawur jihar Jigawa
to malai ya nemi izini ba
amma ka san tun da tsohon dan jarida ne na san kaida ya ce bar abu kaida aiki kaza kai ko
haka ne ana kafa kin san kamar a Najeriya mutum yana kafa kungiya ko club duk inda ya ga dama duk lokacin da ya ga dama
to malam Sule ka ji mai hilin dama ni karam mota ce to ka ji mai hilin ya baka izini
haka ne Halima ashe andi yana wakar soyayya
indai soyayya za ta sa a soye a kone to gaskiya wannan soyayya gaskiya a dan yayya fa mata ruwa
to a Halima kamar yadda nace mun tattauna da shi Andi Bature kan abubuwan da suke addabar matasa a wannan zamani musamman ma a arewacin Najeriya
babbar matsala ga matasa wanda yafi kowanne kusmuni shine mutuwar zuci saboda yawanci tunanin matasa shine idan gwamnati bata yi mana abu kaza ba mu ba za mu tashi mu yi ba to mutuwar zuciyar nan da kuma dogaro ga gwamnati da matasa suke yi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe ci gaban matasa saboda a yau wani shi kawai tunanin shi shine a gwamnati bata samar mun da aikin yi ba gwamnati bata yi kaza ba gwamnati bata yi kaza ba amma shi kuma yana da dama in zai iya tashi saboda idan ka ji tarihi akwai waɗanda idan ka ji tarihin su zai zamanto maka zai ƙara maka ƙarfin gwiwa zaka kai kan ma baka ma wahala a rayuwa ba saboda wani zaka samu yayi ginin block a yayi kaza kafin ya zama abin da ya zama yau to yawanci matasa sai ka samu suna raina sana'a a yau in ka ce wa matashi bai fa da sana'ar amma ka ce mishi gashi zo ka karbi misali zo ka karbi makullin mashin ka je kana a caba zai gwada maka haba shine zai a caba na bada misali ne to kaga shi ya gummace wasu kuma sun gummace wa maimakon su nemi abin kansu gare yau su je a dan dauki ko dan dubu ko 500 ko 200 a basu su je su saki kashewa gobe su dawo mutuwar zuciyin dai su saki dawowa a basu haka dai suke so rayuwar ta kasance to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo koma baya ga matasa na biyu rashin neman ilimi ilimi kuma an ce ilimi ilimin zamani da na addini duk wanda ke da ilimin addini dole ne zai gujewa abubuwan da addini ta haramta wanda yake da ilimin boko kuma zai yi amfani da wannan ilimin saboda ya gudanar da rayuwar shi na yau da kullum to rashin wannan ilimin yana kawo koma baya ga matasa sosai musamman a arewacin Najeriya to kaga idan har mutum zai tashi in matashi a yau zai yi sannan na uku kuma kar in manta matsalan shaye-shaye saboda matasa da dama in suna ganin cewa kawai idan suna cikin damuwa abinda zai kawo musu ya sanyaya musu zuci kenan su manta da damuwoyin da suke ciki shikenan sai kaga sun fara wato harka shaye-shaye da sauransu to shi ma wannan yana dakushe ci gaban matasa da dama to in har matasa za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya an bar mu a baya arewa sosai a arewacin Najeriya ya kamata yanzu matasan mu suna tunanin yaya za mu ba ma wai ci gaba kawai na yanki ko kuma gine-gine ko kuma makamantansu ba ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda yayi handset wato waya kenan na salula shi ya kera yayi a kere-kere ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda yayi jirgin sama ko kuma jirgi na tafiya ga wata ya kamata a ce kimiyan mu ya kai ga wani saboda idan aka duba fa arewacin Najeriya ba wai babu masu ilimi bane matasan mu duk inda suka je zan baka misali da kaina da naje kasar Enugu nake karatu farkon zuwan mu ana mana dariya ana ganin mu yan arewa ba mu da ilimi amma kafin in bar makarantar ni ne na bakwai a gabaki daya makarantar ni nazo na bakwai a jarabawa da ake na waye to kaga wannan ya nuna maka cewa
dan
ga dubban dalibai a makarantar yazo an ji mamaki sosai saboda wannan ana ganin shi yazo daga arewa daga Bauchi amma kuma farko ana gani ba za mu tabuka abin kirki ba ma har a kore mu a makarantar to amma gashi har Allah yayi muka yi abun arziki kuma aka yabe mu aka bamu lambar yabo to kaga wannan abun ya kamata a kowane bangaren kowace bangaren rayuwa matasa ya zamanto cewa sun tashi ya zamanto mun samu ci gaba yanzu misali wakar da nayi na zaman lafiya akwai wakar da nayi na kaita Maiduguri na zaman lafiya ana sawa ina cikin zama aka kira ni akwai wata kungiya na Majalisar Dinkin Duniya suka bani lambar yabo a matsayin ambassador na zaman lafiya to kaga ba wani daya bane akwai matasa da dama amma kuma saboda nayi fice a bangaren da ni na sani kaga an bar lambar yabo to yanzu a ce wani shi ma yayi fice a wani bangare zaka samu da cewa shi ma za a bashi lambar yabo to idan kuma muna haka dai za mu yi ta girma har mu kai ga nasara a arewacin Najeriya
zo mu zauna
dama na san ba za ka bar lokaci in ba da labarin santin nan ba, ba komi, ina da haƙuri, lokaci za mu zai samu.
Bismillah, na ba ki lokaci.
Abin da yankewa za ka yi.
Masu sauraro, lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana.
Zauna kar mu bata ina bishara ku zo ku ji ni ina bayanin zaman lafiya
to masu aro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden shi da Prime Minister Ukraine Arseniy Yatsenyuk sun buƙaci Rasha da ta mutunta yarjejeniyar da aka cimma a Minsk, wanda ya ce a samar da maslaha ta hanyar siyasa na rikicin Ukraine wanda zai sa a janye batun sojojin cikin wannan batu. Fadar White House ta ce mutanen biyu sun fitar da wannan sanarwar ce jiya Juma'a sakamakon wata tattaunawar da suka yi ta wayar tarho, wanda ya mayar da hankali akan matakan tsaro na ƙasar ta Ukraine da kuma shirye-shiryen daidaita harkokinta. Shi dai wannan yarjejeniyar ta Minsk ya buƙaci ɗauke duk wani ko wasu manya-manyan makamai da kuma wasu masu faɗa daga ƙasashen waje da ke gabashin na Ukraine. Sa'ilin nan a sake dukkan fursunonin yaƙi da ke hannun Rasha, kamar da kuma abar masu sa ido a harkokin zaɓe na ƙungiyar tarayyar Turai su fara shirya gudanar da zaɓe a cikin gida. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, kwamandan tawagar rundunar tarayyar Turai General Philip Breedlove ya ce ga bisa dukkan alamu Rasha na sake shirye-shiryen kai wani harin soja ne a Ukraine, musamman idan aka yi la'akari da tabiyoyinta da suka gabata. Ya ce tabiyoyinta sun yi daidai da hasashen da yake yi, domin ko shugaban ƙasar ta Rasha Vladimir Putin ya nuna haka ƙarara sa'ilin da suka gana da tsoffin shugabannin duniya a Moscow, wanda suka yi har na tsawon wato awowi biyu. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun bayyana cewa waɗanda suka warke daga cutar Ebola na tsawon lokaci suna iya baza cutar ta hanyar jima'i. A cikin wani rahoton da hukumar kare cuta da hana kamuwarta ta fitar jiya Juma'a, ta bayyana cewa wata baiwar Allah yar shekaru 44 'yar ƙasar Liberia ta mutu bayan ta sadu da wani ɗan taliki da ya warke daga wannan cutar. Sai dai masana kimiyya tun farko sun ce ƙwayar cutar tana iya ci gaba da zama jikin bani Adama ko bayan ya warke sai bayan watanni uku kafin ta fita gaba ɗaya. Suka ce sai dai haƙiƙance haka yana da wahala, abin da ya sa ba za a iya tsabbace wanda ya warke daga wannan cutar ba. 'Yan jarida su 220 ne daga ƙasashen duniya daban-daban aka kulle sakamakon labarai ko rahotanni da suka bayar, wanda haka kuma bai wa gwamnatin ƙasashen su daɗi ba. Ire-iren wannan labaran da ke nasaba da cin hanci da rashawa, rigimar siyasa, zanga-zangan ruruta wutar demokuraɗiyya a ƙasashe daban-daban. A ranar Lahadin da yammaci, 'yan jarida na duniya, wata ƙungiya mai zaman kanta a nan Amurka ta fara bikin kare wato haƙƙin 'yan jarida, kuma ta fara ne da taron manema labarai tare da ƙaddamar da kamfen kare haƙƙin 'yan jarida inda duk suke cikin duniya, musamman waɗanda ake tsare da su. Taken kamfen ɗin dai shi ne aiki kafaɗa da kafaɗa domin janyo hankalin shugabannin duniya.
Labaran muke rufe shirin namu na yanzu, sai kuma can da ƙarfe 8 in Allah ya yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin ƙaramin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lesser Christian ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Garanci ne nake cewa wassalamu, huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.